shekara 2017 zuwa 2018 suka tashi daban-daban na duniya, musamman nahiyar Turai. A ranar Juma'a 25 ga watan Agusta na shekara 2017, an fafata wasanni a kasar Spain bangaren La Liga zai mako na biyu. Ga kuma yadda wasan ta kasance a kasar Spain a ranar Juma'a, kungiyar ƙwallon ƙafa ta Real su tayar da kalalla sabila Real da ƙwallo 3 da Neymar. Real Betis kuwa ta samu nasara ne a kan Celtic Vigo da ƙwallo 2 da 1. A ranar Asabar kuwa kungiyar ƙwallon ƙafa ta Alaves ne ta sha kashi a hannun Barcelona da ƙwallo 2 da 1, yayin da Girona ta doke Malaga da ƙwallo 1 mai ban haushi. Levante kuwa sun tashi cajara sai biyu da biyu tsakanin su da Deportivo Carona. Las Palmas ta sha kashi a hannun Atletico Madrid da talalla ta Las Palmas da ƙwallo 5-1 a gidanta. A jiya Lahadi kuwa 27 ga watan Agusta ta kara 2017, kungiyar ƙwallon ƙafa ta Eibar ta sha kashi a hannun Atletico Bilbao da ƙwallo 1 mai ban haushi. Espanyol ita ma bata ji daɗi ba a hannun Leganes a gidanta da ƙwallo 1 mai ban haushi. Ita ma Getafe ta sha kashi a hannun Sevilla da ƙwallo 1 da babu. Kungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid kuwa a gidanta ta yi canjo da 2-2 tsakaninta da Bila da Valencia, inda har yanzu haka kungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Sociedad take jan ragaman teburin a mako na biyu da ƙwallo 6 da maki 6. Barcelona tana mataki na biyu da ƙwallo da maki 6 da ƙwallo 4, yayin da kungiyar ƙwallon ƙafa ta Leganes take da mataki na 3 da ita ma da maki 6 da ƙwallo 2, yayin da ita kuma mai rike da kambun na shekara 2016 ta gabata Real Madrid take mataki na 5 da maki 4. Ita kuwa kungiyar ƙwallon ƙafa ta Las Palmas tana mataki na 20 ne a kasan teburin ba tare da maki ba. Daga kasar Spain sai kasar Ingila, shi kuma bangaren Premier League din shi ma na shekara 2017 zuwa 2018 su kuma a mako na 3 ne, inda a ranar Asabar 26 ga watan 8 na shekara 2017 AFC Bournemouth ta sha kashi a hannun Manchester City da ƙwallo 2-1. Newcastle kuwa ta lalasa West Ham da ƙwallo 3, yayin da Watford suka sulhunta 0-0 tsakanin su da Brighton and Hove. Huddersfield Town kuwa su ma sun tashi canja da su ne ba wuce tsakanin su da Southampton, yayin da Crystal Palace ta sha kashi a hannun Swansea a gidan Crystal Palace da ƙwallo 2 da nema. Manchester United ta lalasa Leicester City da ƙwallo 2 da nema. A jiya Lahadi kuwa kungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea ne ta doke Everton da ƙwallo 2 da nema. West Brom sun tashi canjarar 1-1 tsakanin su da Stoke City, gidanta ta doke Arsenal da ƙwallo 4 da nema. Tottenham ma sun tashi canjarar 1-1 tsakanin su da Burnley, inda Manchester United yanzu haka take jan ragama a maki a mataki na 1 a mako na 3 da maki 9 da ƙwallo 10. Liverpool tana mataki na 2 da maki 7 da ƙwallo 8. Huddersfield Town kuwa tana mataki na 3 ne da maki 7 da ƙwallo 4, yayin da West Ham take mataki na 20 ba tare da maki ba. Daga nahiyar Turai za mu tsallako zuwa nahiyar Afirka a tarayyar Najeriya, inda a jiya aka gwabza a gasar Premier League Nigerian Professional Football League kenan na shekara 2016 zuwa 2017 a mako na 36, inda ya rage mako biyu a karkarawa gasar ta balaga. Sakamakon wasan da ta kaya a jiya, kungiyar ƙwallon ƙafa ta Katsina United a Katsina ta samu nasara a kan Sunshine da ƙwallo 2 da nema. El Kanemi ko sun tashi canjarar 1-1 tsakanin su da Shooting Star, yayin da Nasarawa United a gida ta samu nasara a kan Kano Filas da ƙwallo 1 mai ban haushi. Abia Warriors ta doke Mountain of Fire a Miracle na Lagos da ƙwallo 1 da babu. Gombe United a gida ta gwamce Abias ne da ƙwallo 2-1, yayin da Plateau United suka sulhunta 1-1 tsakanin su da Rivers United a Plateau. Eyimbo kuwa ta lallasa Wikitowar da garin Bauchi da ƙwallo 4 da nema, yayin da Remosta ta sha kashi a hannun Inugu Rangers da ƙwallo 2-1. Ita kuwa Akwa United ta buga wasan ta da Turan Juma tsakaninta da Lobista, inda ta doke Lobista din ƙwallo 2-1. Niger Tornadoes a yau ta kammala wasan ta da Kefan Duwa, wanda jiya ruwa ya hana kammala wasan, inda a jiya aka tashi Kefan Duwa tana da ƙwallo 1. Niger Tornadoes tana nema. A yau kuma da aka dawo ƙarin sauran wasan, Niger United ta samu nasara a kan Kefan Duwa da ƙwallo 2-1. Yanzu haka dai kungiyar ƙwallon ƙafa ta Plateau United ta yi haraman lashe gasar Premier League na Nigeria na shekara 2016 zuwa 2017, inda ya take mataki na 1 da maki 63. mun tuba baya American na Lagos ko tana mataki na biyu ne da maki 59 yayin da Akwa United take mataki na uku da maki 57 a kasan teburin koma su tafiya relegation akwai kungiyar ballon kafa ta AFC da akwai kungiyar ballon kafa ta ABS kokola saraki da wanda take mataki na 18 da maki 46 sai Gombe United take mataki na 19 da maki 53 Raimosta tana mataki na 20 ne da maki 29 wanda yanzu ta tafi gasar kasa da Premier League na shekara mai zuwa. Idan muka dawo bangaren saye da sayarwar yan wasan kwallon kafa na duniya kuwa a yayin da ake gab da rufe cinikayya na bana a ranar Alhamis 31 ga watan Agusta na shekara 2017 a yanzu haka hankalin kungiyoyi ya koma kan saye da sayarwa da kuma karban aro da bayarwa kafin wa'adin wannan rana ya cika, inda kungiyar kwallon kafa ta Liverpool ta ba da wa'adin yau Litinin ya zama ranar karshe wa kungiyar kwallon kafa ta Barcelona don kammala sayan dan wasan ta Philippe Coutinho ko kuma ta Sakura. Ita kuwa PSG da Monaco sun cimma yarjejeniya ne kan sayan dan wasan nan Kylian Mbappe, inda ita PSG ta karɓi aro daga kungiyar kwallon kafa ta Monaco da bisa yarjejeniyan za ta siye shi nan gaba akan kuɗi kan miliyan 166. Kungiyar kwallon kafa ta Arsenal tana shirin sayan dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa na Real Madrid Marco Asensio akan kuɗi kan miliyan 75. Haka kuma da yiwuwar kungiyar ta Arsenal ta rasa wasu daga cikin dan wasan ta irin su Kips da Luka Perez, akwai Alex Chambers da kuma dan wasan bayan ta nan Mustafi Kartin ranar rufe cinikayyar dan wasa. Daga ƙarshe kungiyar kwallon kafa ta Everton ta ce za ta biya kan miliyan 40 kan sayan dan wasan Leicester City mai suna Badi. Abinda ya sauka ga kenan labarin wasan namu, da ya huta lafiya.